take a cream when it is. Nothing in my furry keen, a green kitchen in Parachina. So chicken, she not a so chicken, she not a yoana. Sonya a hausa har ma da wajen yare na ni banda kamar ke da sanki nake motsi na ruhi da jiki na kina a ciki kin zauna eh hirar ki da dadi da samsam fatakin sa meke sake wa nace so na fada amsa haduwar mata zame wani gobe tana wani nisa koda da dakika ki kamar ne ina jin kuna gabana jini ne da barko cikin saki ke ta gudana